sa ba ku sani wanda him daya bai zama guzurin sa ba ku sani wanda mai gida bai cika zuciyar sa ba wannan shi ya tara ainin matsala tsibi tsibi magana ce ake da fadar began annabi a tashar express Kano jama'a milar dabi na tafi kasu da guyuka hikima zan tambayo gun sarkin da ke gure mai ne ko ya mai gidan bayi duk kulliya shi yace duniya gaba daya ba darakiya kai mai zami wakishi bayan annabi
magana ce ake da fadar began annabi a tashar express Kano jama'a milar dabi
likitan zuciya a yau shi kowa ke hari ga komai a boye shine dai tak zahiri baharin layi mai cikar haiba mai kendiri sirka annabi da wani annabi
magana ce ake da fadar began annabi
babu silar biyan bukata bayan annabi kokoken hali dabi'a sai dan galibi ta da isa cikar mugami duka dalibi dabi ba wani jarumi idan an yi batun annabi
a tashar express Kano jama'a milar dabi
shi komai farkon shakiru ga kuma tausayi da saukin kai almutahiru ikiwani migala komai murge annabi
magana ce ake da fadar began annabi a tashar express Kano jama'a milar dabi
ya makwalawa ka bai waya gode tinjiya tauraron tsiran nubuwa sansar shirya kowa kai yake hari tun farkon duniya an same kai ake dade nema annabi
magana ce ake da fadar began annabi
jallaka garayin salatin kaga shi him daya jagayya uban halitta na saman tambaya zalmi gilari shugaban duka khairul anbiya wanda kai wa basilar malaki ko annabi
a tashar express Kano jama'a milar dabi.